والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما يقبو جاد جنجنة ستبت قال الله سبحانه وتعالى نقوى نقوم يقام ونسافية لتن يومنا قوم شادي وقوت رمضان كجرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بقرين مكة زواجر من مدينة بشيكرا جبودة يخدد ثلاثين دتارا كدامي لديا يوأشرين دتفص لوسم بير شيكرا تدبوديو لقوم شاتفص من داولين سيقى بركرة القرآن من جرما لبيبين معنون ساقر ودن هاد هر كل رقم دا الله سبحانه وتعالى يا أزل سامو دا زكا سامو فكيا يا قفيا da harafa masu faɗin gaskiya da gaɓuɓɓa masu aiki da gaskiya. Muna nan a cikin wannan littafi mai albarka, Tafsirul Laqiqul Mannan fi Khulasati Tafsirul Qur'an, na babban malamin addinin musulunci Abdulrahman bin Nasir Sa'adi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kai haske kabarinsa. Za mu fara da wannan madama da karanto mana ayoyin farko waɗanda yake a kansu za mu ɗora. Malam bismillah. Da irin salon wannan tafsirin ba kamar da muka bayani a jiya, wannan ne at-tafsiri ne al-mawdu'i, wani irin tafsiri ne wanda duk babin da aka dauka a cikin Al-Qur'ani mai girma za a kalle shi ne kallo na bai daya. Kuma muka ce za mu tafi a cikin wannan littafi na wannan babban malami kamar yadda muka gabata a cikin muqaddima. Da haka yau inda za mu tashi ne malami ya ce muqaddimatun fi zikri awsafil Qur'ani al-amma al-jami'a. Za mu yi muqaddima ta yadda za mu faɗo waɗan siffofi na Al-Qur'ani mai girma gamammun siffofi waɗanda suka tattara siffofin Al-Qur'ani mai girma gabaki ɗaya. Idan ka fahimci waɗannan siffofi na Al-Qur'ani mai girma, wanda shi Al-Qur'ani shi ne ya yi bayanin waɗannan siffofin nan shi, to za ka ƙara gane irin girman littafin da kake mu'amala da shi, da irin alkhairan da ke cikinsa, da irin albarkatun da ke cikinsa, da kuma irin salon yadda yake shiryatar da al'umma da dai sauran ababen da ke da alaka da haka. Malam ya ce qad wasafa Allahu kitabahu bi awsafin jalilatin 'azimatin tanṭabiqu 'ala jami'ihi. Yace haqiqa Al-Qur'ani mai girma, haqiqa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta littafin sa Al-Qur'ani mai girma da waɗansu sifofi
manya-manya masu girma wanda kowace sifa a ciki zaka ga alqur'ani mai girman ya hau kanshi ya zauna وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة كما ذاك فينتشيوا تبص وإن حكم القرآن بجرمة وتشيني أصلي شيني جنشئي أكن تكون إلمي مي أنفاني وإن سكو في الله سبحانه وتعالى يبين القرآن بجرمة ذاك فهمتي وتفهمتني جرمة تبص القرآن شيني جنشئي shine kuma tushi na duk wani ilimi mai amfani ga baki daya wal fununil murshida li khairid dunya wal akhirah kuma alqur'ani shine tushe shine asasi na duk wani fanni wanda ke shiryacarwa zuwa ga alkhairin duniya da lahira wannan ilimin ko wannan alkhairin yana da alaka da duniya ko yana da alaka da lahira idan ka fahimci irin yanda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta alqur'ani mai girma a wurare mabambanta to zaka gane alqur'ani mai girma fa kingdom ne alqur'ani mai girma ce kune wanda yake bashi da iyaka na ilmuma da alkhairai da fannona na duniya da lahira gabaki daya malai ce wasafahu Allahu haka ne wasafahu bil huda wa rushd Allah subhanahu wa ta'ala a wadansu ayoyi يا صفات القرآن بالهدى شو القرآن ميجرما شرياني والرشد القرآن ميجرما جاغوراني الخير والفرقان أولاً سؤالي الله صفات القرآن ميجرما شوا ينا تنتن شوا تكن كانن قسكيا جبتا وأنه مبين أولاً سؤالي الله صفات القرآن ميجرما شوا ينا بيان قومي وتبيان لكل شيء أو إن سؤالكم ألا يبين شر القرآن بجرما ينا تنتن شقومي لقومي ينا بيان شف الله في الله واندي سني يا سني واندكم يجهل شيء جهلك فهو في نفسه هدى أكرن كنس القرآن بجرما شريان ويهدي الخلق سنقوم ينا شريا تدع الأمة لجميع ما يحتاجون ما يحتاجونه zuwa ga gabaki ɗayan abin da suke nema min umuri dinihim wa dunyahum abin da suke nema a rayuwarsu na addini da kuma rayuwarsu na duniya shi a karan kansa alqur'ani shari'a domin babu abin da ke cikin sa sai alkhair sai gaskiya sai nuni zuwa ga tafarki madidiciya zaka a karan kansa shi addini to sannan kuma duk wanda ya rabu da shi fa zai shirye da shi zuwa ga dukkan abin da yake nema a rayuwarsa da kuma addini to kaga alqur'ani mai girma ya zama kindi yace wa yushiduhum ila kulli tariqin nafi yana shiryata da bayi zuwa ga kowace hanya mai amfani duk wata hanya mai amfani alqur'ani yana shiryata ba zuwa gare ta ka shato ta da fadi wannan abu a cikin rayuwar duniya ne ko addini in dai qur'ani ne aka tafi to zai shiryata zuwa ga dukkan wani abu mai amfani wa yufarriqu lahum bayna alhaqq wal batil yana tantance musu tsakankanin gaskiya da wato ainihin banna wal huda wal dalal yana tantance tsakankanin shari'a da kuma bata wa baina ahli sa'adati yana tantance tsakankanin ma'abutan rabauta a gidan duniya da lahira wa shaqawati da kuma tabahu a duniya da lahira bi zikri awsafil fariqain kuma zaka qur'ani yakan kawo sifofin wadancan yakan kawo sifofin wadannan idan ya bayanin ahlus sa'ada wadanda za su ci nasara a duniya da lahira to zaga ya kawo su kuma ya kawo sifofin su dauki irin ayatun surat al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un a can karshe sai ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun dauki ayoyin da ya kawo cikin surat al-furqan wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ard hawnan a ƙarshe sai ta tara ce duk su ne ɗan aljanna da haka na zaka qur'ani na kawo ahlus sa'adati yana faɗin makoman su ya kawo ahlus shaqawati ya faɗin makoman su wato taba kuke ne wa fihi kuma cikin alqur'ani bayanul usuli wal furu'i an yi bayanin usul a har kullun idan malamin ka ce usul suna nufin wato abin da ke da alaka da aikace aikacen zuciya na imani shine usul kamar kace mas'aloli ne na tauhidi na aqida sune usulin da muke da da kuma al-furu' mas'aloli na waɗanda suke raka wancan abubuwan da ke da alaka da aikata aikace na gabuffa da mu'amaloli da sauransu to al-qur'ani mai girma ya cancanta waɗannan mas'aloli bi zikri adillatiha ya kawo hujjojinta annaqaliya hujjoji na hankali a hujjoji na nafsi wal aqaliya da kuma hujjoji na hankali idan ka dauki yanda alqur'ani mai girma irin salan da yake bi ya cusa tauhidi a cikin zukata irin salan da yake bi ya kore shirka a cikin zukata to zabi alqur'ani ya zo da wani irin salumi ban mamaki wani lokaci zaka ga ya rattabo waɗansu ni'imomi waɗansu sifofi na rububiyya na Allah subhanahu wa ta'ala amma daga ƙarshe sai ya dara zuwa ga inda ake nufi wato zaga ya kawo ayoyi na waɗanda ko kuma waɗansu bayanai na rububiyyar Allah waɗansu ababe da Allah ya maka wanda ba ka yi a hankalinka ka musa ba amma babban inda Qur'ani ke so ya kai ka shine tabbatar da uluhiyya ga Allah subhanahu wata'ala a ce ya ayyuhan nas fa'budu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta wa mahaliccinku Allah wanda shine ya halicce ku walladhina min qablikum ya halicce waɗanda suka zo kafin ku aka kawo maka waɗansu abubuwa guda biyu wanda duk inda ka kai ga mutsinka ba za ka iya cewa akwai wanda halicce ka koma bayan Allah ba wannan hankalin ka zai karbi wannan cewa tabbas Allah shi ne ya halicce ni ya halicce waɗanda suka zo kafin ku la'allakum tattaqun amma babban abin da Allah ke so da ku shine ku tsoron Allah sai ci gaba da rattabo irin abin da Allah ya maka alladhi ja'alakum al-ardha firashan shine shimfiɗa muku ƙasa was-samaa'a bina'an ya gina muku sama wa anzala minas samaa'i ma'an ya sauka da ruwa daga sama wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar da tsirrai gare ku domin amfani to duk da ya gama tattara wannan bayani sai aka ce to in ka yarda da wannan to fa la taj'alu lillahi andada kar ku sanya ma Allah kishiya kar ku dauki haƙin Allah ku ba wani Allah kaga wannan hujja ce ta hankali an maka bayanin kaza da kaza da kaza da kaza ko da karshe ga inda ake so to haka nan zaka gurare daban daban Qur'ani kan kawo wannan wani lokaci ya rattaba ni'imomin sai ya ce to hadha khalqullah wannan shine halittar Allah fa aruni ma za khalaqa alladhina min dunihi ku nuna min abin da shegunnan ku da waliyan ku waɗanda kuke cewa su ne suke halittar ku suke kaza ku nuna min abin da suka halitta ba wani guri sai ya rattabo ni'imomi ya yi muku kaza ya yi muku kaza ya yi muku kaza in kun gamsu shi ya muku sai a ce to kazalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimu duk ana yin wannan domin ku musulunta to haka Qur'ani sai ya kawo irin wato abubuwa na hankali wanda yake kai baka isa kai musun shi ba daga ƙarshe kuma sai ya kai ga inda yake so ya kai ka to haka nan wani lokaci za ka ya kawo hujja na hankali wani lokaci za ka ya kawo hujja ta shari'a a ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad hujja ce wannan nan wacce take nuni akan cewa babu wanda ya tantance da kishi a cikin bauta kawai sai Allah saboda huwa Allahu al-ahad shi ɗaya ne a komai shi ɗaya ne ba shi da kini ba shi da kafara hal ta adamu lahu samiyan akwai kafara ga Allah babu a cikin sunayensa da sifofinsa da aikace aikacensa to kamar yadda ba shi da kini a cikin sunaye da sifofi da aikace aikace to haka nan kuma ya da ni inda da zan hadisi kawai da zai kuma ni kamar yanda ya zama ba shi da kin a cikin sunaye da sifofi da aikace aikace to haka nan ya wajaba kar ya samu kini a adabin bauta kuma ana iya samun wani lokaci sunaye iri daya ga wani sunan da ake kiran Allah da shi kuma ana kiran wani bawa daga cikin bayin Allah da shi amma in ka tsatsefe sunan to zaka ga sunan an yi tarayya ne kawai a sunan amma ba a yi tarayya a aikin sunan ba ana iya samun ana kiran Allah subhanahu wataala Malik ko Al-Malik ana iya samun wani sarki shi ma a kira shi Al-Malik kuma Qur'ani ya zo da wannan to amma idan ka duba irin mulkin Allah da irin mulkin wancan sarkin sai kaga mulkin Allah cikakkiyar mulki ba ta da bukatun komai gurin kowa a daidai lokacin da yake wancan sarkin yana da bukatun fadawa bai cin fadawan shi ma da mulkin nashi ya kai yana da bukatun mata da za ta rika mishi hidima a cikin gida in tai tutsu shi ma asirin shi sai ya tutsu tace ba za ta sa mishi ruwan wanka ba tace ba za ta yi mishi abinci ba kana ji kana ganin sarki zai fito ya aika shagalin ku ya ce a soyi mishi abinci asirin sarki ya tona ko bai tona ba shi ko Allah kaga bai da wannan to kenan din an yi tarayya a cikin wannan an ce ma Allah al-Malik an ce ma wancan sarkin al-Malik ashe tarayya ne ko a cikin suna ba tarayya ne a cikin aikin sunan ba to haka nan zai zaga al-Qur'ani mai girma a har kullum yakan koro irin waɗannan sifofi na aqida da kuma ibadu kuma yana kafa hujja na hankali da kuma hujja na shari'a fa wasafahu bi hadhihi al-awsaf Allah subhanahu wataala ya sifanta al-Qur'ani mai girma da waɗannan sifofi al-mutlaqa sakakkun sifofi sifofi ne wanda yake ba su da farko duk abin da kaji Allah kira al-Qur'ani da shi to kar ka dauka yana da farko ne zuwa wani guri a sakakken sifa ce idan aka ce al-Qur'ani mai girma hudan to kar ka dauka a wani sashi ne zai zama hudan a wani sashi ba zai zama hudan ba zai zama hudan idan ka tashi sallah amma in ka tashi zamantakewar auratayya ba hudan bane a'a hudan ne sakakke shari'a ne sakakkiyan shari'a wanda ba ta da iyaka dan haka a komai ka dauki al-Qur'ani mai girma hudan a komai har yadda zaka yi noma zai zama hudan yanda zaka yi shuka zai zama hudan yanda zaka wanke kayanka zai zama hudan abinda zaka ci zai zama hudan abinda zaka sa duk Qur'ani zai shiryata da kai zuwa ga wannan dan haka shari'ar al-Qur'ani mai girma bai takaice akan wani abu ya kyale wani komai da komai ne kawai gaba ki daya yanzu wani zai mamaki irin waɗannan abubuwan da na kawo ya za a ci al-Qur'ani mai girma zai zama hudan akan al'amarin kila zaka wanke kayanka ko zaka goge ya za a yi Qur'ani ya zama maka hudan an sani ba ko akwai wanda ya ci hararo yanda za a yi Qur'ani ya zama hudan a irin wannan babin misali ne nake so a bayar ya za a yi Qur'ani ya zama shari'a akan zaka yi wankin kaya wanki kawai to wani ya ce ai Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau to mun ji wannan Qur'ani ya zama hudan kenan a gurin tsaftace kaya to mun ji malamin na ji yana ta magana to alhamdulillah Allah yana son masu tsarki masu tsarkake masu neman tsarki to da ire-iren wannan ko kuma ka ce yanzu za ka yi wanki kana da kaya masu ruwan bula misali ko masu ruwan ganye ya dace ka sa kilin ka wanke su me yasa a shar'ance zai kode da haka zai lalata kayan itilafi haramun ne a shar'ance itilafi kasalwantar da dukiya tabzir almabazaranci ai a shar'ance wannan bai halasta ba ko kuma ka wanke kayanka sai ka ce bari in je in shanya a can akwai yiwuwan kuma a dauki sai a ce shari'a ba ta yarda da wannan ba kai laifi sai a kawo maka ayoyin da suke nuni akan cewa dole idan Allah ya baka ni'ima ka kiyaye ni'imar da Allah ya baka kila an fahimci da kyau idan ka sa wuta ya kai kashi 70 cikin 100 zai kona kayan nan to haramun ne ka sa wannan 70 din saboda zaka tozata wata ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya bada wannan na bada misali ne saboda a hararo sauran kofofin gaban ki daya malike cewa al'amma allati la shuddu anha shay'un fi ayatin kathira wanda ayoyin nan masu yawa na alqur'ani mai girma inda suke nuni akan sifofin alqur'ani to zaka ga kowace aya ta hau ta zauna kai ba ta da wata aya ta fita a cikin wannan ba mala yace wa qayyala hidayatuh amma Allah subhanahu wataala yayi ma shari'an alqur'ani yayin shi wani tabaibayi fi ba'd al-ayati a waɗansu sassan ayoyi bi iddati quyudi da waɗansu tabaibayi masu yawa ba mun yadda cewa alqur'ani mai girma shari'a bace ai duk mun yadda da wannan to amma shari'an ga kowa ba ga kowa bane shine ne malin ke maka bayani waɗansu ayoyin sai suka iyakance wannan shari'an cewa ba kowa ne zai dace da shari'an ba kaga yace qayyada hidayatu bi annahu hudan lil mu'mini a waɗansu ayoyin sai Allah ya takaita shari'ar alqur'ani cewa shari'a ce amma ga mummunai kaga ya cire kafirai almuttaqin waɗansu ayoyin sai Allah ya nuna alqur'ani shari'a ne ga almuttaqin ga masu tsoron Allah kamar waɗannan ayoyi na farko suratul baqara zalikal kitabu la rayba fi sai ce huddal lil muttaqin shari'a ce amma ga masu tsoron Allah wata ayin yace qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ga masu imani ne mummunai zai zama hudan shari'a wa shifa zai zama waraka a waɗansu ayin yace wa nunazzil min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin waraka ne da kuma abin nan rahama ga mummunai amma a waɗansu ayoyin yace alif lam mim tilka ayatul kitabi wa qur'anun mubin tilka ayatul kitabi wa qur'anun mubin wato qur'ani na ta kai yana fafayyace koyi haka nan dai za ga gurare daban-daban sai ya kawo shari'a amma sai ya kaidinta ga waɗansu takaitattun mutane to shine na malam ke ce maka a wani guri sai ka ga qur'ani ya nuna maka cewa shari'a ne amma ga mummunai a wani guri a ce maka ga masu tsoron Allah a wani guri ka ji an ce liqaumin ya'qilun alqur'ani shari'a ne amma ga masu hankali kenan birkitattu ba za su iya shari'a da shi ba a wani guri ka ji a ce waye tafakkarun masu tuntuntuni masu hangen nesa masu nazari su ne qur'ani zai amfane su a wani guri ka ji Allah safanta alqur'ani shari'a ne liman qasadahu alhaq liman qasduhu alhaq ga wanda ya kasance nufin shi shine shari'a wa hadha bayanun minhu ta'ala li shart hidayati to duka waɗannan ba wani cin karo da juna wa'annan ayoyi duk suna bayani ne akan sharadin shari'ar alqur'ani kar ku manta da karatun jiya ne ko shekaran jiya shekaran jiya cewa in aka sami alqur'anin sai an samu zuciyar da zai karba kuma sai an samu cika sharadin samun shari'a to cika sharadin samun shari'a shine a samu waɗannan wato iyakoka kaidi da Allah ke cewa qur'ani zai zama shari'a ne ga masu sifa iri kaza masu sifa iri kaza masu yanayi iri kaza sai malin ya ce huwa annal mahalla kamar yadda al-imam ibn qayyim ya kawo sai malin ya ce shine wurin da za a sanya alqur'anin la budda an yakuna qabilan wa amilan babu makawa ne sai ya zama zai iya karba kuma zai aiki da abin da ya karba kun tuna wannan bayanin cikin bayanan al-imam ibn qayyim dan haka zuciyar da za a sanya alqur'anin da ake sa ran qur'ani ya zama maka shari'a sai ya zama wannan zuciyar za ta karba tukuna zuciyar in aka sa qur'ani a gurin zai zauna sannan in ya zauna kuma za a yi aiki da abin da aka karba to kaga idan aka samu waɗannan abubuwan an sanya qur'anin ya zauna sannan kuma an yi aiki da abin da aka karba ya zauna to a wannan lokaci sai qur'ani ya zama shari'a amma zuciyar da take bata karba ba ko kuma ta karba a zahiri amma ta tozar ta aiki da abin da ta karba irin wannan zuciyar qur'ani ba zai zama wata shari'a ba malai ce fala budda li hidayatihi babu makawa ne ga duk wanda ke so qur'ani ya zama masa shari'a cikin komi min aqalin dole ne sai ya bada hankalin shi sosai wa tafkirin dole ne sai ya tsaya ya rika kikkirfa sakon Allah wa tadabburi wa tadabburin li ayati sai kuma ya rika jujjuya ma'anonin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ka hankalci abin da Allah ke nufi ka kuma yi nazari ka kikkirfa saƙon da Allah ke nufi to sannan idan ka samu wannan qur'ani zai amfane ka kenan wanda ma bai gane saƙon Allah ba ga Qur'anin a gaban sa amma bai san sakon da ke ciki ba to wannan fa ba a tsammanin a ga shari'ar Al-Qur'ani a tare da shi ba a tsammanin ka saboda bai gane sakon ba wanda ya gane sakon amma yake dauko abin da ya gane yayi aiki da shi ba tsammanin ya samu shari'a wanda ya gane cewa idan ka ci wayan wuta zai kashe ka sai ya ga wayan wuta sai ya ja da baya ya sami ilimi kuma yayi aiki da ilimi ya amfani shi kenan amma mutumin da aka ce wannan wayan wutan yana kifa yace bai yadda ba sai a gaban shi sai wani ya taba sai ya mutu sai ya ce au ai barkaji ga nan duk ban yadda bane sai shi ma je ya taba zai mutu ko ba zai mutu ba zai mutu ya sami ilimi amma bai aiki da ilimi ba da haka wannan ya jawo mishi tozarci to haka kaida take wanda bai sami ilimi ba yana cikin du wanda ya sami ilimi yake aiki da ilimi yana cikin du da kenan kaga kana da bukatuwan sai ka fahimci alqur'anin hakikanin fahimta kana da bukatuwan in ka fahimci shi hakikanin fahimta kuma kai aiki da abin da ka fahimta to wannan lokaci sai alqur'ani ya zama mutun shari'a Allah ka taimake mu malai ce fal mu'ridu wanda ya kauda kai allazi la tafakkaru wanda baya tunani da nazari wala tadabbaru ayati baya tadabburin ayoyin alqur'ani la yantafi'u bihi bazai amfana da shi ba dubi karka dauki ma kafiri tukuna dubi ɗan anguwan waɗanda ana bayanin Qur'ani ana tafsirinsa ana karatuttuka a masallatai da makarantu ba sa zuwa suna nan a dakali ya kake ganin bambancin wanda ke zuwa makaranta da su waɗannan waɗanda suke zaune a dakali sai kaga akwai wasu abubuwan da yake gayi nan a cikin Al-Qur'ani mai girma tsarara sai kaga ɗalibai masu zuwa makaranta suna taka tsantsin su aikata saboda sun san Allah ya haramta amma shi ba abin da ya dame shi na yi imani da Allah duk cikin munin kowa na izini kuma kowa daga cikin munin idan da zai keɓe daga shi sai shi ba kowa a wurin ga ƙwallin rana mai zafi sai a zo mishi da juice mai sanyi mai daɗi ba kowa a wurin na yi imani da Allah babu wanda zai gangancin ya farɓi wannan juice saboda ka san hadarin da kake fuskanta idan kai wannan amma ina imani kuma da Allah cewa idan da za ka sami ƴan tsaro kuka ƴan tasha akwai wanda yake idan ya ga irin wannan damar ta samu masa wallahi zai karya azumin shi kuma wala ya khafu uqbaha baya tsoron me zai biyo baya na tabbatar a unguwannin mu kowa san unguwarsa akwai wanda ba sa azumi cikin matasa ko da ku anguwan ku babu ni na san anguwan ma akwai wani bawan Allah ne bai da lafiya rashin lafiyan ba zai hana shi azumi ba yace a to tun da an ce ba in baka da lafiya shikenan da abokan shi suka zo ɗakin gaishe shi to kai ma baka azumi ai abokan marasa lafiya duk marasa lafiya ne to suka ci abincin suka tashi ba kuma sa tsoron me zai biyo baya to wannan misali ne na baka akan wanda ya kauda kai baya amfana da Qur'ani amma wanda bai kauda kai bai fuskanci sai ga yana amfana shi sai ga yana amfana mala ya ce to wa man laysa qasduhu alhaq hakanan wanda ya zama ba shi da kyakkyawan niyya ba yana nufin shiriyan bane ba yana nufin shiriya bane wala gharada lahu fi arshad ba yana nufin qur'ani shiratar da shi bane shi ma nan in ya shekara karatun alqur'ani in an shekara ana yin tafsiri a gidansa ko a masallacin kofar gidansa ba zai amfani shi ba shi ma na fassa shine yana son qur'anin kawai ya tallata shi ne a gane ya tallata shi a siyasance ba wa mana fassa shine a zo a karanta mun alqur'ani in ji sakon Allah mai yake shi ba mana fassa shine a zo a karanta mishi qur'ani yi amfani da wannan a siyasance danna abokin takarar shi ya hada tsakankanin sharora guda biyu ko uku ma gariya ga nufin tarafi akan wani ka danna wani wanda wannan shi ma banna ne ga kuma shubba shi da nufin shari'a daga alqur'ani to irin wannan taya zai alqur'ani amfani shi akwai wanda zai sanya ai mishi tafsiri a gidansa ana mishi tafsirin a daidai wannan lokacin a wannan daren ya sha jinin wani gobe ma zai sha jinin wani ko ba mu samu ba mu da irin wannan kafan nan kuma ga qur'ani shi ake karanta mishi a kofar gidansa me yasa saboda ba shi da nufin qur'ani ya zama shiriya daga shi yasa sai ai ta karanta mishi qur'anin qur'anin ba zai amfani shi bal qasduhu fasid bal nufin shi ma mummunan nufi sai malai ya ce wa qad wa qana nafsuhu ala muqawamati wa ma'arabati kai ya ma aji kansa akan shi duk lokacin da aka zo da wani abu na alqur'ani sai yayi fada shi jama'a wato kun ga irin waɗannan akwai waɗansu matsayin da yake mu a irin matsayin mu haka muna ci akwai waɗansu matsayin da yake da idanu mu muna shaida shi a cikin manyan mu a ƙasar nan akwai wanda yake idan duk abin da aka zo da shi aka ce shine shari'ar Allah shi kuma zai shirya yi fada da wannan abin zai fada zai jajirce a ce sanya hijabin nan dokan Allah ne yace su ba dokan Allah suka zo suka riya kasan nan ba dokan kasa ce a ce jawo kafirai cikin musulmi zai gurbata musulmi tarbiya zai kaza zai kaza zai kaza sai ce ai mu muna nufin illa ihsanan wa tawfiqan a daidaita abubuwa ai gwamnati na kowa ne to kaga wanda ke da irin wannan shi ma qur'ani ba zai amfani shi ba ba zai amfani shi malai ce laysa lahu min hidayati nasib duk wanda ke da irin wannan sifofi guda biyun to ba shi da rabo a cikin shari'ar alqur'ani malai ce fal awwal shi mutun na farko haruma hidayatuhu li faqati shartin an haramta masa samun shari'ar alqur'ani ne saboda babu sharadin wane ne mutum na farko al-mu'ridu wanda ya kauda kai wanda yake la yatafakkaru wa la yatadabbaru ya kauda kai bai tsaya ya fahimci sakon qur'anin ba bai tsaya jujjuya ma'anansa ba irin wannan babu yanda zai qur'ani ya tasiri a cikin rayuwarsa to da damun mu a irin wannan babin miki da damun mu a irin wannan babin miki kana iya yin sallah da mamu a sahu ɗaya kamar wannan sahun ina jin zai ci mutum nawa mutum saccen sahu ɗaya zai ci to liman yana iya yin sallah da mamu a sahu biyu uku kusan mutum ɗari da wani abu amma cikin mutum ɗari da wani abun nan idan aka rarrafa ƙofofin masallaci ga baki ɗaya da wundunansa aka ce sai wanda ya fassara fatihatul kitab sai wanda ya fassara fatiha sannan zai fita to ina tabbatar maka kashi 80 cikin 100 nan za su dawoma sai dai tashin alkiyama ba san fasaran fatiha ba fatiha da kuma ita liman ke karanta kusan so 5 a yini so 17 jazakallahu khair a sallah ɗaya zai karanta so 4 so 3 so 2 so 4 sai ya karanta ta so 17 a kullun ranar duniya inda ramadana ne a hada da sallan tarawihi kowace raka'a sai ya karanta mata fatiha ya raka'a 11 ko 13 a zo ai raka'a ta fajr sai an karanta ta ana karanta fatiha a kullum kusan so 30 ne amma duk da yawa ta karantun nan da ake mata akwai wanda yake ba san ma'anar ta ba akwai ko babu jama'a akwai to ta za a yi wanda bai gane fatihar nan da ake karanta ta so 30 ba ka ce za ka yi tsammanin ya san alamtar kai ba wanda kila ma sai liman ya kwana 7 bai karanta ta ba ta ya kake tsammanin ya san ma'anan suratul baqara wanda yake kila ma wani a rayuwar shi bai taba sauke alqur'ani ba to wanda bai san ma'anan fatiha ba bai san ma'anan qur'ani ba ta ya kake tsammanin qur'ani ya shigo cikin rayuwarsa ko ku kun san hanyar da za a yi qur'ani ya shigo cikin rayuwarsa babu kofa saboda da faqati shar babu sharadi sai wanda ya fahimci alqur'anin shi kuma fahimtan shi ana yi ne ta hanyar in an nemi ilimin sa an kikkirfa ma'anonin an jujjuya ma'anonin to sai ya maka tafi ko larabawa larabawan da yake nagarta tun larabawa irin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ga sai dauki aya daya sai su tananata ta a cikin dare abinda suke fata shine su ta kikkirfa ma'aninta har ma'ananta da tasirin ta zauna a cikin rayuwarsu ya zama musu jini da tsoka fa anzartukum naran talazza idan sayyidina Umar ya kama wannan ayan sai ya shafe dare ga baki daya yana maimaitata fa anzartukum naran talazza fa anzartukum naran talazza yana kiyamul layli da ita yana kuka zuwa ga Allah subhanahu wataala abinda yake so shine wannan ayan ta shiga rayuwarsa shi karan kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki aya daya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai tananata ce tananata ce ta maimaita to yana kikkirfa ma'anonin ne ba ya san ma'ananta amma tadabburi yake yi da tafakkur yana kikkirfa ayoyin yana dujjuwa ma'anonin su saboda abin yi tasiri a jinin shi da tsokansa ko dan su ayoyi ma da nafsi yace wanda ya karanta su bai tadabburin su ba to Allah ya Allah yayi wadai da shi in fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layl wan nahar la'ayat li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar duk wanda ya karanta wannan bai tadabbarin shi ba dan wuta ne fasiki ne duk wanda ya karanta wannan ayan bai tadabbarin sakon da ke cikin ta ba al'amarin shudewa tsakanin shudewan dare da yini sabanin dare da yini yanda Allah ya gina sama yanda Allah ya shimfida kasa yanda Allah ya baza taurari yanda Allah ke saukar da ruwa yanda Allah ke kada mana iska ka shaki mai kyau ka fesar da mari kyau yanda Allah ke fitar da tsirrai yanda Allah ke ginin halitta yara biyu su fito cikin uwansu ɗaya mace ɗaya namiji tare suka fito kamancinsu iri ɗaya komi nasu iri ɗaya suna tasawa sai ka ga ita wannan yarinya ana wani irin yin mata wani kira sabanin na wancan shi wancan sai ga yana tasowa haka ita sai ga ana mata wani kira ana wani lallankwasa ta can a lankwasa can can a fito da can can a mai da can baya subhanallahi duk wanda ya karanta wannan ayan bai tadabbarin wannan ba to ba shi da rabu a cikin alqur'ani ba shi da rabu a cikin shari'ar alqur'ani to da daman mu zaga mana da irin wannan ba mu san qur'ani ba kuma ba mu kikkirfa ma'anonin sa ashe wannan na daga cikin sirrin da ya sanya alqur'ani bai shigo rayuwarmu ba har ya zuwa yau shine malike cewa fal awwalu hurima hidayatuhu li faqdi sharti an haramta masa shari'ar alqur'ani ne saboda babu sharadin babu sharadin wa thani shi wannan mutum na biyu li wujudil mani' saboda akwai abin da zai hana shi ya samu shari'ar saboda ba shi da kyakkyawan niyya bal ninyan shi ma shine yayi fito na fito da shari'a kun san dama mala ya kama wannan sharadan guda hudu na farko asani almu'affir abinda zai tasiri shine qur'ana na biyu a samu almahallu alqabilu na uku shine a samu sharadat ta'assur na hudu asani intifa'ul mawani to wayannan mutane guda biyar wannan ya kasa samun shari'ar qur'ani saboda bai cika sharadi ba muntin na biyu ya ka samu shirin alqur'ani saboda akwai mawani zuciyar shi ba ta da kyau yace fa amma man aqbala alayhi amma wanda ya fuskanci alqur'ani wa tafakkara fi ma'ani ya fahimci ma'anan sa ya rika jujjuya ma'anonin alqur'ani wa tadabbaraha ya kikkirfa ma'anonin sa bi husni fahmi da kyakkyawan fahimta wa husni qasdin da kyakkyawan nufi shari'an yake nima wa salima min al-hawa ya kubuta daga san rai da san zuciya فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب والله باب الشك القرآن سيا شريت اللي شذوا دكان وانا أبين ديكيني ما أرايون فو أدين وينال به كل غاية جليلة مرغوبة ومرغوب كما سيا شريت اللي شذوا دكان وانا فاتح في الدنيا دون أبين ديكي فريسة يصام شريت ذو أدنش جماعة واتو أبين بن الأجلي سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية idan yana tafiya akan dabbarsa jaki ko doki ko wani abu makamancin wannan idan dabban ya masa tutsu ya rasa kan dabban irin yanda zaka ga wani lokaci doki kawai abu huce ya ki maka hannu wani lokaci ka ga jaki a ce jaki ya tutsu ya abu huce to idan Ibn Taymiyyah yana tafiya akan wannan jakin ko dokin ya ga ya mishi irin wannan kun san abin da yake yi sai ya sauka kan wannan abin hawan sai ya kama kunnin wannan abin hawan sai ya karanta mishi fadin Allah subhanahu wataala afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi aw an wa karan wa ilayhi yurja'un yana karanta mu abin hawan sai ga abin hawan yayi da Allah ina son ka gane inda wato qur'anin ya zama shari'a ne a cikin komai wai dabba idan ta mishi tutsu sai ya karanta mata ayan alqur'ani shikenan kawai sai kaga dabban ta yi lafiya ya kake jin zuciyar wannan mutumin yake cike da imani da wannan ayan da ya karanta ya kake jin zuciyar wannan mutumin ta cika da fahimtar abin da ya karanta wai yana gaya ma dabban ne fa cewa ko ma bayan addinin Allah ne wai suke so alhalin walahu aslama man fis samawati wa man fis wal ardi ga Allah ne fa duk wani wanda ke ban kasa da wanda ke cikin sama ga Allah ne ya sallama ya miƙa wuya tawan wa karhan ko ya ki ko ya so wani yana miƙa wuya ga Allah tawan wani yana miƙa wuya ga Allah karhan mu mun munai sai mu kofa goshin ma kasa mun sallama ma Allah tawan kafirai sai cikin shi kulle sai je bayi sai ya tsuguna sai ya rusana karhan mutuwa ta same ka kai mummuni ka tafi lillahi tawan qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati zaka je ne ka ce lillahi da kai zaka koma ga Allah ne tawan kafiri ya koma ga Allah karhan to shine wa ake gaya ma dabba kawai sai dabba sai ce da asa sai dabba sai ce da asa shikenan to dubi irin yanda qur'ani ya zama shari'a ba ma wai abadin addini ba ba abadin gyaran zuciya ba wai har abadin mu'amalan shi da dabba daga cikin magabata akwai wanda yakan je dauko karatun hadisi sai ya ce idan kafin dalibai su zo ya gaya musu sai ga to bari a gaya ma dabbobin nan mana awakin gidan shi da tumakai sai ya ce musu tumakai bari a karanta muku saƙon Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karanta musu haddathana fulan qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ga dukkan nan sun yi shuru suna sauraron maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a wannan zamanin ba ma wai da nisa ba ai mun ga an rika tura mana wadansu abubuwa wanda za a zo za a yanka dabba ana karanta mata ayoyin Allah sai ka kata ne su mun ga wadansu zabi ne ko abin nan ne me shi zai zo ce musu at-takbir sai ka tsince kulu 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 sai su shiru ka ji inda natsuwa yake saukan musu wannan ina kawo yanda Qur'ani ya zama musu shari'a ne a rayuwa tsakankanin su ma da dabbobi to ballantana kuma tsakankanin ka da mutane kai qur'ani wanda Allah ya gane qur'ani ya huta mala yace wa wasafahu bi annahu rahama alqur'ani mai girma Allah ya sifanta shi da cewa shi rahamani me ma'anar rahama in aka ce qur'ani rahamani me ake nufi mala yace wa hiya khayru yace ce alkhairi addini wad dunyawi wal ukhrawi in aka ce alkhairi shine alkhairi a cikin addini alkhairi a cikin rayuwa alkhairi a cikin al'amarin gidan lahira المترتب على الاهتداء بالقران وانده yake yakan samu ne idan aka bi tafarkin qur'ani da haka Allah ya sakanta alqur'ani mai girma cewa shi ma rahamani hudan wa rahmatul lil mu'minin shari'a ne da kuma rahama ga masu imani to me rahama rahama ita ce ka sami alkhairi a addini ka sami alkhairi a rayuwa ka sami alkhairi a gidan lahira to haka Allah ya sifanta alqur'ani sai ya ce fa kullu man kana azam ihtida bihi falahu min arrahmati wal khairi wasa'adati wal falahi bihasabi zalika gurgudan irin girman yanda kake samun shari'a daga qur'ani kake aiki da shi kake fahimtar sa kake aiki da shi gurgudan irin rahaman da kake samu wato gurgudan irin alkhairan da kake samu a duniya gurgudan yanda kake cin nasara a duniya gurgudan yanda zaka dace da kyakkyawan rayuwa a duniya hakanan kuma gurgudan yanda zaka samu alkhairi a lahira zaka ci nasara a lahira gurgudan kuma yanda zaka sami wato daukaka ma daukaka abin nan daukaka mai daraja ranar tashin kiyama kenan ashe wannan rahama ko da aka ce alqur'ani mai girma rahama ce alqur'ani rahama ce to ashe rahaman hawa ne gurgudan yanda ka fahimci alqur'ani kake aiki da shi gurgudan yanda rahaman zake maka tasiri a cikin rayuwarka da kuma addininka gurgudan yanda ka shirye da alqur'ani gurgudan da zai rika gusar maka da bakin ciki da damuwa ne da kullum idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa suke mishi tsanani menene babban abin da yake samun nutsuwa da ita sallah sai ya ce ma Bilal arihna biha zo ka kwantar mana da hankali ka kira mana sallah ai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ne shikenan duk wani bakin ciki da damuwa ta gushe mishi wani ko yana nan a angonku idan bakin ciki ce bakin ciki sai ga kai bari aje a tara da kwakwalwa sai a samu wiwi sai a sha sai a tara da kwakwalwa wata tana nan idan bakin ciki ya bakin ciki sai ta ce a sha kodin dan magan da ake sha abin nan miligram 10 ita sai ta kwalkwalai gabaki ɗaya kwa abin nan kwalba wai tana neman nutsuwa kenan wancan ya samu nutsuwa da sallah gurgudun yanda ya bi qur'ani da shirin qur'ani kaga inda bakin cikin shi ke gushewa wannan bai bi qur'anin ba kaga inda Allah subhanahu wataala ya haramta mishi samun waraka daga qur'ani wani yana nan idan ya shiga cikin bakin ciki idan ya dauki addu'an Allahumma an menene farko addu'a Allahumma anta rabbi wa ana abdu shine addu'an ya bakin ciki Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati bi yadik idan ya karanta wannan shikenan ya gama da matsalan damuwa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif aslih li sha'ni kullahu ya gama da matsalan damuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal ya gama da matsalan damuwa wani ko sai ya sha giya wani sai ya sha wiwi wani sai ya sha kodin to kaga gurgudan yanda ka shir ka nemi shirin qur'ani gurgudan yanda yake baka walwala da kwanciyar hankali gurgudan yanda yake baka rahama a duniya yake baka rahama a lahira wani yana fama da rashin lafiya ne a gangan jikinsa to gurgudan yanda yake imani da qur'ani gurgudan yanda qur'ani zai bashi magani gurgudan da qur'ani zai bashi magani wani idan ya samu da rashin lafiya sai ya karanta fatiha sai ya warke da izinin Allah wani ko ka zo karanta qur'anin ka ce wai fatiha ne kawai fatiha kawai bai karanta fatiha shi bai ga waraka a cikin fatiha ba ibn qayyim dai wannan wanda muke yawan kafa hujja da shi yace ya tafi aikin haji ya kama da wani rashin lafiya mai tsanani sai ya rika samun ruwan zamzam yana karanta fatiha a ciki saboda fatiha manzon Allah ya ce wa mayu dudika annaha ruqya zamzam an ce lima shuri balahu sai ya da waɗannan magunguna guda biyu ya ce wallahi yana shafi ya ga abin ban mamaki haka ya kawo wannan bayanin a cikin littafin sa adda'u wa dawa'u cuta da magani to haka nan idan ka kyautata imani gurgudan yanda kake darsanuwa da shirin qur'ani gurgudan yanda qur'ani ke baka rahama da walwala da kwanciyar hankali kai baraka jama'a akwai sahabin da yake Qur'ani yake karantawa kibiya aka sa aka rube shi da ita amma ya kafa yin sallah saboda yana samun wata shari'a da Qur'ani da aka sai ta cire mishi radadin kibiya ta cire mishi radadin kibiya ba sai ka je su malami sun maka alluran anesthesia ne ko ne ne gudun shi shi Qur'ani ne ya bashi wannan maganin yana gama sallan sai ya fadi sumani ga jini nan fice fice da ya farfado aka ce me yasa baka yi magana ba yace wallahi ina karanta suratul kahfi ne dan haka na riga na faito ni kuma ban zan yi ta karatun nan Qur'ani ya cire mishi radadi ya zama shi rahama ko bai zama ba ya zama shi rahama ya zama shi rahama ka gani gurgurdan yanda kafi Qur'ani gurin mu'amalanka da mutane kana aiki da Qur'ani gurin mu'amalanka da jama'a gurgurdan yanda Allah zai baka hutun zuciya idan kana aiki da Qur'ani kaga kenan babu maganan hasada tsakaninka da bayin Allah duk wanda ya bar hasada ya huta zuciyar shi ta samu hutu amma wanda ya sanya maka shi hasada fa kullum zuciyar shi nan na ta farfasa idan ya ga wannan ya samu abu kaza zuciyar shi ya zafi in ya ga wannan ya daukaka zuciyar shi ya zafi in ya ga wannan ya samu arziki zuciyar shi ya zafi kullum yana cikin azaba amma idan Allah ya taimake shi ya aiki da Qur'ani ya daina hasada shikenan kullum ya kwana cikin farin ciki ta cikin farin ciki idan Allah ya taimake shi ya tsantsani shirin Qur'ani ya zama mai kyakkyawan zato sai ya kasance yana bada hanzari yana bada hanzari da haka ba zai ta kwana da bakin cikin mutane yana ganin mutane duk ba sa mishi daidai ba wani ɗabi'un shi nan yana ganin kowa bai mishi daidai ni wani gaskiyawa ne ni irin yanda na ga yana girmama ni ba haka ya kamata ya girmama ni ba ya kamata ya mun sama da haka ni wani inda na ga yana mun kyauta bai bani abin da ya dace ba ya kamata ya ban sama da haka ni wani inda na ga yana mun magana ni na ga yana mun magana babu haka nan zaka yi ta'azartar da zuciyanka amma idan Allah ya taimake kai aiki da abin da ya zo a cikin Alkur'ani mai girma sai ka ga rayuwanka ta kyauta cika da alkhairi zuciyanka ta huta gangan jikinka ya huta ila amfancin da kyau jama'a musulmi to wannan shine ma'anan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta Alkur'ani mai girma da cewa rahama shi wannan rahaman ba Qur'anin da nake cewa ce din nan ba Qur'ani nake nufi tana da lamirin ce din ba rahaman nake nufi don Qur'ani lamirin da nake ke da shi amma rahaman ita ne nake nufi da ce din nan rahama ce wato rahaman Qur'ani mai girma rahama ne fade shi da wannan kila Hausan za ta bani to ina ganin ya kamata mu dakata a cikin dai abin da ya gabata mun fahimci yanda Qur'ani ya zama wato Allah ya sifanta shi da sifofi wato cikakku kosassu nagartattu kuma kowace sifa da kaga Allah ya sifanta Alkur'ani da shi to cikakkiyar sifa ce ba rabi da rabi ba kuma mun fahimci cewa alshi Alkur'ani mai girma zai zama maka shari'a ne domin a waɗansu ayoyin Allah ya sifanta Alkur'ani da shari'a to shari'an ba ga kowa bane sai ga wanda ya cika waɗannan sharadai guda biyu in ka hada su da guda biyun da al-Imam Ibn Qayyim ya kawo ya kasance akwai sharadan da ka cika sharadin karban sako ka tafsirantu da shi sannan ya zama babu mani sharadin shine ka fahimci sakon Allah kuma kai kikkirfa ma'anansa sannan kuma ya zama sharadi na biyu kana da kyakkyawan niyya kana da kyakkyawan nufi kuma kana fatan Qur'anin ya gyara ka kana da zafin rai amma kana fatan Allah ka sanya ni da wannan Alkur'anin in zama mai taushin zuciya kar ka ce ai ni ban san in zama mai sanyi sanyi in ba na rika irin wannan balbalin bala'in ba ai ba za a to kaga wannan ba shi da kyakkyawan niyya ba zai amfani Qur'ani ina da zafin rai amma Allah ka sanya Qur'anin nan ya amfane ni in zama mai taushin zuciya ina da mummunan zato Allah ka taimake ni da Qur'anin nan in zama mai kyakkyawan zato ina dan dauke dauke wani lokaci Allah ka taimake ni ga Alkur'ani a gabana in zama in tuba in daina da haka duk abin da kake na wannan in ka zama kana da kyakkyawan niyya ta hanyar Qur'ani to Allah subhanahu wataala zai ce miki to sannan kuma mun ji cewa Qur'ani mai girma rahama ne ma'anar rahama ita ce alkhairin duniya da lahira gurgurdan yanda kake darasanan shirin Qur'ani gurgurdan yanda zaka sami alkhairi a rayuwanka gurgurdan yanda zaka samu alkhairi yayin mutuwanka gurgurdan yanda zaka samu alkhairi a makoman karanan tashin alkiyama insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi inda malamin ya kawo inda Allah ya sifanta alqur'ani bi annahu nurun cewa alqur'ani mai girma haske ne sai mu ji shi ko me ake nufi abinda muka fadi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah karfa mana asirin mu duniya da lahira na'am malam wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sai bashi bashi zai kyau ma idan aka samu din wanda ke da himma ai zai iya zuwa ma a fitar mishi da shi zai iya zuwa gurin masu wayannan ababe na record abuna na photocopy haka da sauransu fitar mishi da shi bare da gaske da haka ina fatan zuwa gobe a samu adabi masu yawa suna da littafin a gaban su insha Allah bismillah alaikum assalam
kuma shi zai hana wannan bace-bacen da ɗan yin yin samu ne da wani zai daga can ma kila wani text ya shigo ya kama wani layi to da ka ina kira ga masu arziki cikin majalisar nan su yi wa kudi yanzu kawai da
su da yanzu da alhamdulillah na'am وعليكم السلام
mungkin mana ada kerja bagi ada isu ini ada nombor dia yang sudah mengukur dan dengan anda melihat suara dan isu bukan ini menjadi isu menjadi perayaan jadi kita sudah tahu siapa yang membuat isu dan isu selama beberapa suara dan suara.
Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. So, akai, apa maklum kamu? Jazakum Allah khairan to duka dai wadannan shawarwari ne a kofofin alkhairi duka to muna fatan Allah shi taimake mu kuma muna inda muna neman gudunmuwa na aikace-aikacen masallaci da abubuwan da ake gudanarwa kaga ko man generator kawai ya isa a nemi gudunmuwa a kansa to ballantana da sauran abubuwa don haka dai rayuwar musulmi take gabaki da yana fita daga wancan alkhairin yana fada zuwa ga wancan ya fita daga wancan ya fada wancan ya fita daga wancan ya fada wancan yawa ga akwatuna can a gefen kofa wanda zai fita yana iya sawa shi kuma wannan wanda yake da sadakan shi na wannan wanda zai kawo na litafi zai kawo nan shi kuma wanda zai ba masallaci sai ya sanya a cikin akwatunan da ake da su Allah shi rafa mana asiri wa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik aina ba da dama ne hannu a wuce kuma abin ka rike inda yi wani